Musik kommt. Da 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 background that sets some kind of structure that we can build more music on.